الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ان وعد اذن الله wannan zai zamanto mana darasi na hudu a cikin littafin Hisnul Muslim na Dr. Al-Qahtani magana akan abin da ya shahi wa ake amsawa addu'a shin mutane gaba ɗayan su dai suke a wajen Allah subhanahu wata'ala wajen a saurare su to shine malam anan yake cewa waye mutumin da ba a karbawa addu'a malam sai ya kawo hadisi wanda yazo a cikin littafin Imam Muslim manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mutane ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala tsarkakakke ne baya amsan wani abu sai tsarkakakke kuma Allah madaukakin sarki ya umurci masu imani da daidai irin abin da ya umurci manzanni da shi da haka Allah yake cewa ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni ku ci daga dadadan ababen da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kuma ku aikata ayyuka managarta lalle tabbas Allah yake cewa ni game da abin da kuke aikatawa masani ne a aya ta biyu ubangiji yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga dadadan abin da Allah madaukakin sarki arzuta ku da shi to waɗannan kuma Allah madaukakin sarki yayi bayanin su a cikin Qur'ani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin su a cikin hadisai ingantattu ga irin abin da yake dadada halal masu kyakkyawa wanda Allah madaukakin sarki ya tana dun su da kenan duk abin da zai zamanto daga cikin al-khaba'is abubuwa na kazanta na datti to addinin musulunci ya hane mu to daga cikin abubuwan datti kuma cin abin da yake ba naka ba cin dukiya haramun ko amfani da wani abu wanda yake haramun ne a gare ka amfana da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambata wannan ayoyi guda biyu sai yake ambata halin wani namiji wanda yayi bulaguro mai tsawo kuma yayi furtutu ya shiga wani irin hali yana mai daga hannayen shi zuwa sama yana cewa ya rabb ya ubangiji manzon Allah yake cewa amma kuma abincin shi haramun ne abin shan shi haramun ne kuma an rene shi da haram ya taso manzon Allah yake cewa fa anna yustajabu lah tayaya za a karba wa irin wannan mutumin addu'a shi subhanallah kaga kenan sharadin amsan addu'a wa Allah yake amsawa addu'a mutumin da baya cin haram dole ne mu ga cewa mun tsarkake dukkan abin da ka daga zaka kai bakinka ka tambaye kanka amin halalin huwa amin haram halal ce zaka sa cikin bakinka ko kuma a haram ne zaka tura wa cikinka wannan wajibi ne dukkan mutum mai imani ya ga cewa yana lissahin abin da ke shigo shi saboda banda ma kin amsa addu'a da za a yi idan ka tsaya gobe kiyama babu wani dan adam da zai tsaya face sai Allah madaukaki sarki ya tambaye shi akan dukiyar da ya samu a nan gidan duniya ta yaya ka same su kuma ta yaya ka kashe su dole ne mutum ya shirya tambaya ya shirya amsan da zai hodi wa Allah subhanahu wata'ala kadago ka samu sai Allah tambaye ka ta wace hanya ta shigo a ta hanya kaza to hanya ce halal addini ya rida ita to ta yaya ka kashe wannan kudin a ta kaza to shi ma sai addini ya rarrashi idan addini bai rarraba da shi ubangiji subhanahu wata'ala zai kama ka da laifi